Yabaye shunkurti yabaro
Yabaye
kotkota kajelta
Yabaye
adre ya dalo
Yabaye
akabara kani
Yabaye
sosoba kajelta
Yabaye
shimali darare
Yabaye
chekana taufi
Yabaye
sagar sifar sunko
Yabaye
garazi kaufi
Yabaye
warri badda kenya
Yabaye
kamadi chalecha
Yabaye
horo yo hamate
Yabaye
biyasi balecha
Yabaye
Habaye koluga ma duka ke tamne kali sabo